Zamu soma labarin wasannin mu na ranar yau da mako na 26 kuma na ƙarshe na teburin wasannin ƙwallon kafa na Super League na Jamhuriyar Niger AS Nijilak ta wutar lantarki ta shaka 1-3 a hannun AS Gard National de Niger AS Fantasozoji da Irana an yi 1-1 sai AS Unidep da ta shaka 1-2 a hannun AS Don ta Costa Racing da AS Police duka suna mai an yi 1-1 Olympic ta mai hitawa a kokana ta Arlette 2-1 sai Union Sportive de la Gendarmerie National da ta shaka yawon birnin ya mai 2-3 a hannun GS Tawa. Sale Sporting Club ta mai tawa Esporta Zandar 4-3 ta daya dai a teburin Super League ta Jamhuriyar Niger ta kare ta wannan shekara ta bana AS Nijilak ta wutar lantarki da maki 57 ta biyu AS Douana ta Custom da maki 53 Union Sportive de la Gendarmerie National da maki 42 ta hudu AS Gard National de Niger da maki 42 ta biyar Espoir ta Zandar da maki 34 ta shida AS Fantasozoji da maki 32 ta bakwai GS Tawa da maki 32 ta takwas AS Police da maki 31 ta tara ita ce Olympic da maki 30-10 Sahel Sporting Club ta yi mai da maki 30-11 a kokana da maki 29 Irana da 12 da maki 29 ta 13 AS Unidep ta Man Peter da maki 26-14 Racing ta yi mai da maki 24 AS Unidep da Racing sun wada a rukuni na biyu na wasannin kwallon kafa na Jamhuriyar Niger na Ligue Nationale. A Ligue Nationale din a rukuni na daya lantarki da Entente da wasu an yi 1-1 dan kasawa ta Maradi ta yi banza da AS Université ta yi mai sai Lada ta Difa da ta wa dan gurmu ta tawa 3-2 sunan ke ta yi banza da Liberté Wambai ta wa Azam dai da nema. Rukunin na daya na Ligue Nationale na kwallon kafa Liberté ce ke kan gaba da maki 26 ta biyu dan kasawa ta Maradi da maki 23-3 Wambai da maki 22-4 Entente da wasu da maki 21 ta 5 AS Université ta mai da maki 21 ta 6 ita ce dan gurmu ta tawa da maki 16 Zam ta mai tana ta 7 da maki 14 Lada ta Difa tana ta 8 da maki 10 ta tara sonan ke da maki 9-10 lantarki da maki 7 a rukuni na biyu kuma Jangwarzo ta Maradi ta wa Kandaji 2-1 sai Etoile Rouge ta ya mai ta shaka shi banza da 1 a hannun GSA ta tawa Nasara ta Agadez ta wa Tagur ta dosu 3-2 Talwa da zumunta akai banza alƙali Nasara ta Zandar ta shaka shi banza da 1 a hannun Ni'ima ta Difa ta farko wannan rukunin na biyu na Ligue Nationale na kwallon kafa ita ce Tagur ta dosu da maki 23 ta biyu Jangwarzo ta Maradi da maki 22 ta uku Ni'ima ta Difa da maki 20 ta hudu Kandaji da maki 19 ta biyar zumunta ta mai da maki 16 ta shida alƙali Nasara ta Zandar da maki 16 ita ma ta bakwai Etoile Rouge ta mai da maki 16 ta takwas Nasara Agadez da maki 13 GSA ta tawa tana matsayin ta tara da maki 12 ta 10 Talwa ta Agadez da maki 12 a kasar Faransa ko a yau ne talata kungiyar kwallon kafa ta Faransa ta Paris Saint-Germain ta gabatar da sabon kocin ta cewa da Christophe Galtier tsohon kocin na L'OGC Nice da Lille ya karbi ragamar kungiyar ta Paris Saint-Germain ne a hannun Mauricio Pochettino da ya yi tuntube a ajin 16 na wasannin kwallon kafa na club zakarun kasashen su a nahiyar Turai a wannan shekara bayan da club din na PSG ya shaka shi da 1-3 a hannun Real de Madrid wannan ko bayan PSG din a karawar su ta farko ya wa Real de Madrid din 1-0 a Parc des Princes a kasar Faransa Pochettino ya share shekara daya kacal rike da ragamar kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain ta kasar Faransa tsakanin euro miliyan 5 zuwa miliyan 8 ne kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain ta kashe domin sayan kocin daga club din OGC Nice inda yake da ragowar kwandaragen shekara guda nan gaba a wasan sada zumunci na kokowar gargajiya kuwa tsakanin Senegal da Jamhuriyar Niger da Ngom da Kumbala Haruna Niger suka shirya da taimakon hukumar kokowar gargajiya ta kasar an tashi da nasara Senegal ci 2-1 da mutuwar tsaye guda sai dai zakaran Jamhuriyar Niger Isaka da yake fitowa yin kokowar a cewar makusantan shi an shirya masa wata makarkashiya ne domin karya lagonsa kasancewa ya zama gagaraba dawo a Jamhuriyar Niger a baya bayan nan a kokowar gargajiya in ji su Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a Jamhuriyar Niger.